ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa da yadda sa ya bamu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambaton sa da masallacin Ibn Taymiyyah dake kan titin Sulakatagun a nan garin Azare inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin dake gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da Muqaddaratuz Dhunub ababan da suke kankara wato zunubai in ba a manta ba mawallafin littafin shine Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyyah tare da sharhar wata baiwar Allah mai suna Shaika bint Muhammad Al-Qasim a satin da ya gabata ko kuma a zaman mu da muka yi na ƙarshe mun ce mun zo kan gabar wato da shi mai littafin ko asalin mai littafin wato shi wato Ahmad bin Abdul Halim bin Taymiyyah wato ya fara yin magana akan Muqaddaratuz Dhunub wato ababan da suke kankara wato zunubai din muka ce abu na farko da ya fara kawowa a cikin littafin wato ita ce wato taubatun nasu wato ita ce tuba wacce take ingantacciya sanin kanmu ne kamar yadda muka sha faɗa cewa a fitira ta dan adam da Allah madaukakin sarki ya halicce shi to ya halicce shi wato mai aikata wato kurakurai ne wato da zunubai shi yasa Allah madaukakin sarki yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'ira al ismi wal fawahisha illa lama inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al ard wa iz antum ajinna fi buduni ummahatikum wa la tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa Allah madaukakin sarki yace lalle abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kafsai ga baki ɗaya na sarki sai Allah ya ce ni yajziyal ladzina afsa'u bima amilu Allah yayi haka ne ba dan komi ba dan ya sakanta ma waɗanda suka munana da irin abin da suka aika duk wanda ya aikata mummunan aiki to sakamakon aikin sa shine mummuna wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna sannan waɗanda suka kyautata kuma sai Allah madaukakin sarki ya sakanta musu da alicen kamar an tambayi Allah su wane ne suka kyautata sai Allah ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ism waɗannan da suka kyautata su ne waɗanda suke nisantan wato manya-manyan laifuffuka wal kaba'ir minna fawahishal ism minna allazina yajtanibuna kaba'iral ism wal fawahish da kuma alfasha illa lamam wato sai dai kananan zurbai amma sai Allah ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka mayal wacin wato gafara koda sun aikata kananan zunubai din Allah madaukakin sarki wato zai gafarta musu matakan wato sinin sanci wato manya-manyan wato laifuffuka hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula tazunibuna la zahaba Allahu bikum wa jaa biqaumin akar yazunibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfira lahum manzon Allah yace ba dan kuna aikata zunubi ba da Allah madaukakin sarki ya tafiyar da ku ya jawo ya kawo waɗansu mutane daban waɗanda za su aikata zunubi sai su nemi gafarar Allah sai Allah madaukakin sarki wato ya gafarta musu ashe abin da yasa Allah madaukakin sarki ya zartar da rayuwar bayi a bayan ƙasa shine waɗannan bayin suna aikata kurakurai sannan kuma suna neman gafarar Ubangiji sai Allah madaukakin sarki yake gafarta musu laifi ba shine aikata zunubi ba laifin shine mutun ya doge wato wajen aikata zunubi shine wannan yayi laifi ya san abin da yake aikatawa laifi ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa yana daga cikin siffofin ɗan aljanna su ne waɗanda ba sa dogewa wajen aikata wato zunubai da Allah madaukakin sarki ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddal lil muttaqin ku gaggawa domin samun wata gafara daga wajen Ubangijin ku yi gaggawa domin samun wata aljanna daga wajen Ubangijinku sai Allah ya ce aradu fassamawati wal ard fadin wannan aljannar shine fadin sammai da kasai sai Allah ya ce uiddal lil muttaqina wannan aljannar an tanade ta ne ga masu tsoron Allah masu taka tsantsan da dokokin Allah kaman an ce Allah su wane ne waɗannan waɗanda suke taka tsantsan da dokokinka sai Allah ya faɗi sufofin su sai ya ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i sune waɗanda suke ciyar da dukiyar su cikin yalwa da kuma cikin kunci wal kazimina al gaiza sune masu haɗi ya fishi wal afina anin nasi sune kuma masu yin rangwame a mutane sai Allah ya ce wallahu yuhibbul musinina lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa sai Allah ya ci gaba da faran sufofin su sai ya ce wallazina idza fa'alul fahisha sune waɗannan idan suka aikata wato wani alfasha suka aikata wani laifi a bayan ƙasa aw zalamu anfusahum ko suka zalunci wato kayikansu zakarullah sai su tuna girman Allah madaukakin sarki wanda suka saba masa suna tuna girman Allah Allah ce fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar wato zunubansu su ce Allah madaukakin sarki wato yami wato ya yafe musu sai Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to wane ne yake gafarta zunubi in ba Allah ba sai Allah ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ba sa togewa cikin aikata wannan laifin alhali suna sani ashe laifi ne ka toto mutun ya gane cewa kuskure yake kuma ya toge wajen aikata wannan laifi gudun kada ya mutu akan wannan laifin akan sa ne Allah madaukakin sarki zai tace shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bil kawati abin sani kawai ayyuka suna kan abinda mutun ya cika akan su shine idan mutun ya cika akan wani kyakkyawan aiki akan sa Allah zai tashe shi idan ya cika akan mummunan aiki akan sa ne Allah madaukakin sarki wato zai tashe shi shi yasa manzon Allah yace yusharul mar'u ala ma mata alayhi ana tashin mutun ne akan abinda mutumin nan wato ya mutu a kai shi yasa wani hadisi wanda yake abin tsoratarwa ga duk wani mai hankali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alayhi alkitab fayamul bi amali ahli annar fayadkhulha manzon Allah yace zaka dalle daya daga cikin ku zai zo yana aiki irin aiki na yan aljanna har sai ya so tsakanin sa da aljannan bai wuce zira'i ba ayyukansa sun kai ya sa ya samu aljanna amma iko na Allah kudura ta ubangiji sai ya sa littafin sa yayi ne yayi rinjaye shine fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai je ya aikata aiki irin na yan wuta fa yadkhuluha wa to sai ya shiga wannan wuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka ba a so mutun ya doge wajen aikata wato zunubai ko abin da ya kama da haka sannan kuma idan ana so mutun ya dinga nisantan wato ban sunansa wato kaba'irul zunub idan ya nisanci kaba'irul zunub sauran saga'irul zunub koda bai nemi gafarar Allah ba Allah madaukakin sarki zai gafarta masa sanadiyar waɗansu ayyukan alkhairi da yake aikatawa misali manzon Allah yace as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a war ramadanu ila al-ramadan mukaffiratu lima bainakum cewa salloli guda biyar da bayi suke yi da sallar juma'a da suke daga wannan juma'a zuwa wata juma'a mai zuwa sannan da azumin watan ramadana da suke daga wannan ramadana zuwa ramadana mai zuwa manzon Allah ya ce mukaffiratu lima bainakum suna kankara abin da yake tsakanin su na laifuffuka amma manzon Allah sai ya kawo sharadin cewa izat tunibal qaba'ir idan mutane sun nisanci wato manya-manyan laifuffuka lalle manya-manyan laifuffuka sune kaba'irul zunub malume suka ce wani iri ne ake nufi da kaba'irul zunub shine duk wani aiki da aka ce ai mai aikata shi Allah madaukakin sarki ya tanada masa hukuma a lahira wannan kaba'irul zunub ne ko kuma duk wani aiki da aka ce Allah madaukakin sarki yayi fishi da mai yin sa wannan shi ma kaba'ir ne daga cikin kaba'irul zunub ko kuma duk wani aiki da aka ce Allah madaukakin sarki ya tsine wa mai yin sa shi ma wannan kabira ne daga cikin kaba'irul zunub to idan mutun ya nisanci irin waɗannan laifuffuka din waɗanda aka tanada musu hukuma a lahira ko tsinuwa ko fushin Allah to Allah madaukakin sarki kuma zai kankare masa wato kananan zunubansa sanadiyar wato ayyukan alkhairi da yake aikatawa shi yasa Allah madaukakin sarki yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atukum wa nudkhilukum madakalan karima Allah madaukakin sarki yace idan har kun nisanci manya-manyan laifuffuka wanda aka hana ku wato aikata shi Allah madaukakin sarki yake cewa nukaffir ankum sayi'atukum, to mu kuma zamu kankare muku wato kananan laifuffu kanku, sannan zamu shigar da ku wato mashiga wato takaranci, inji Allah subhanahu wata'ala. Kenan idan mutum ya nisanci manya-manyan laifuffuka, shi kuma Allah madaukakin sarki zai yafe masa wato kananan zunubansa. Shi yasa shari'a ta zo a bisa kwadaitarwa wajen wato tuba ga Allah subhanahu wata'ala ba dare ba rana, kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna, ku tuba zuwa ga Allah gabaki dayanku, ya ku mu'minai tabbas za ku rabauta inji Allah. Nan da Allah ya kawo la'alla ba litaraji bane kamar yadda yake a wajen yan nahwu ko yan balaga, ba fata bane, ba mai yiwa bane za ku rabauta ba, a'a litahaqiqi ne tabbas za ku rabauta, shine abinda malume suke fada. Kenan duk wanda ya tuba zuwa ga Allah dangane da kurakuran da yake aikatawa zai samu rabauta duniya da lakira. Da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace wastaghfiru rabbakum summa tubu ilai, ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa wato zuwa gare shi, yumatti'ukum mata'an hasana, Allah madaukakin sarki zai ciyar da ku wato dadi, jin dadi wanda yake wato mai kyau a babin musali. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani, yake cewa qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, kace musu ya ku bayina waɗanda kuka yi israfi kuka wuce gona da iyaka wajen aikata laifuffuka, to la taqanatu min rahmatillah, kada ku yanke tsammani daga rahamar Ubangiji, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, lalle Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai gabaki ɗayansu, innahu huwal ghafurur rahim, lalle Allah din mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne. Sai Allah ya ce wa anibu ila rabbikum, ku koma zuwa ga Ubangijinku, wa aslimu lahu, ku mi kauya zuwa gare shi, min qabli ay yatiyakumul azab, tun kafin azaba ta zakke muku, wa antum la tunsaruna, sannan ba za a taimake ku ba idan wannan azabar wato ta zo. Kenan Allah madaukakin sarki yayi shela a cikin littafinsa cewa bayi su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su tuba, domin Allah madaukakin sarki wato ya yace musu kurakuransu. Da fadin Allah madaukakin sarki da yace wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimul wadud, Allah madaukakin sarki yake cewa wastaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar Ubangijinku, summa tubu ilayhi, sannan ku tuba zuwa ga Allah din subhanahu wata'ala, inna rabbi radna ubangijina rahimun, mai jin kai ne, wadudin, sannan kuma masoyi. Yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dimanci yinsa, duk da cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa da a kaddara ya aikata wani laifi na kurakurai ko zai aikata nan gaba, duk da cewa manzon Allah masumi ne baya aikata laifi a babin misali, amma Allah madaukakin sarki ya ce masa inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar wa yatimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah ya ce mu ne muka maka budi budi wanda yake bayyananne, kamar an ce Allah don mi, sai Allah ya kawo lamul ta'alil ko lamul aqiba a wajen annahu, sai ya ce liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika, domin Allah madaukakin sarki ya gafarta maka abinda ka gabatar na zunubanka, wa ma ta'akkar da kuma abinda ka jinkirta, wa yatimma ni'matahu alayka, domin kuma ya cika ni'imarsa akan ka, wa yahdiyaka siratan mustaqima, sannan kuma ya shiryar da kai hanya wacce take miƙaƙiya. To duk da wannan abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma Abdullahi dan Umar ya rawaito hadisi yake cewa kunna naqdi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi majalisin wahid rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, cewa manzon Allah yana faɗa a majalisi guda ɗaya idan ya zauna, yana cewa rabbi ghfirli, ya Allah ka gafarta mu, wa tub alayya, sannan ka karɓi tubata, innaka antat tawwabur rahim, kai mai karɓan tuba ne mai rahama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa sau ɗari, zai faɗi wannan zikirin rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, manzon Allah idan ya zauna a wuri baya tashi sai ya faɗi wannan sau ɗari, inji Abdullahi dan Umar. A wani hadisin manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiru fa inni atubu ila Allahi fi yawmin 70 marrat aw 100 marrat, manzon Allah ya ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah sannan kuma ku nemi wato gafararsa, domin ni ina tuba a wurin Allah zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin wuni saba'ina marrat wa tusu saba'in malume suka ce saba'ina marrat da manzon Allah ya faɗa shine adadun ne la nihayati lahu ko la mafhumu lahu cewa adadi ne wanda bashi da iyaka ko kuma bashi da mafhumi manzon Allah dai yana yawan istighfari da neman tuba zuwa ga Allah ba tare da yayi wani wato adadi ba yace au ni atmarrat ko kuma sau 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana aikatawa ashe duk fa'ilin din da bawa ya aikata wani kurakure sai ne mutubar Allah madaukakin sarki Allah zai ruwan zai minene zai gafarta masa saboda yalwar wato gafarar ubangiji kamar yadda ya tabbata a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da wani mutum yazo wajensa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam da yazo gaban manzon Allah faqala sai yace ya rasulullah ya manzon Allah ahaduna yazlum dayan mu yana zuwa yana aikata wato zunubi kala sai manzon Allah yace yuktabu alaihi to idan yaje ya aikata wannan zunubin yuktabu alaihi ana rubuta masa sakamakon abin da ya aikata in bai tuba ba kala sai wannan mutumin ya sake cewa manzon Allah summa yastaghfiru minhu sannan sai ya nemi wannan gafarar zunubin nasa da ya aikata faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa yughfaru lahu za a gafarta masa fayutabu alaihi sannan za a karbi tubas sai ya fada masa ai ya aikata laifin kuma ya tuba ba to za a gafarta masa sannan za a menene za a yustaghfaru lahum fayutabu alaihi za a gafarta masa sannan a karbi tubas sai ya sake cewa fayaudu fayaznub sai kuma ya sake komawa ya manzon Allah ya sake aikata wani zunubi din sai ya sake fada wa manzon Allah قال صلى الله عليه وسلم سيما زون الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا يكتب عليه cewa za a rubuta masa wannan abin da ya aikata sai kuma sai ya sake cewa manzon Allah wayastaghfiru sai ya nemi kuma gafarar ubangiji sai manzon Allah ya ce masa to wayatubu alai za a sake wato mi karban tuban sa in dai zai aikata zanubin ya karye ne mutu ya istighfari to Allah madaukakin sarki wato zai yafe masa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma a ƙarshe ma dan ya dakatar da shi sai ya ce masa la yamullu Allahu hatta tamallu Allah madaukakin sarki baya gajiyawa sai kun gaji in dai za ku aikata laifin sannan ku nemi gafarar ubangiji Allah shi a shirye yake zai gafarta shine kamar yadda muka karanta qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a shi yasa Allah madaukakin sarki ya kirayi waɗanda suke masu imani su tuba zuwa ga Allah tuba wacce take ingantacciya tubar zarar gono yace ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmin lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki yace ya ku waɗanda kuka yi imani tubu ila Allahi ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba wacce take ingantacciya tuba ta zarar wato gono shine idan kuka yi wannan tuba din sai Allah madaukakin sarki yace ya gafir lakum dhunubakum minene taubatan nasuha sai ce wa yukaffira ankum sayyi'atukum Allah madaukakin sarki zai kankare muku wato munanan ayyukan ku ko laifukan ku wa yudkhilkum jannatin sannan zai shigar da ku wata aljanna ta jarimin tatiyal anhar wanda koramai suke gudana a karkashin ta kaman an ce Allah a yaushe sai Allah ce yauma la yukhzullahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a a ranar da Allah baya ta kadda manzo da waɗanda suke imani tare da manzo ita ce wace rana ita ce ranar tashin alkiyama Allah ce nuruhum yas'a bayna aydihim hasken su yana tafa gaba gare su cewa a lokacin a ranar tashin alkiyama din yaquluna har ma suna cewa shine menene nuru yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim gaban su da kuma daman su yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijin mu atmin lana nurana ka cika mana wato hasken mu innaka ala kulli shay'in qadir lalle Allah kai ala kulli shay'in wato akan kowane abu wato qadir wato mai iko ne haka Allah madaukakin sarki wato ya fada sannan ana so mutun ya tuba zuwa ga Allah kafin cewa rayuwa ta zo wato ƙarshe ita ne tubar da Allah madaukakin sarki wato yake karban ta kisa Allah madaukakin sarki yace innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahala thumma yatubuna an qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima abin sani kawai tuba a wurin Allah dangane da waɗanda suke aikata wato munanan ayyuka bi jahalatin wato da jahilci sai Allah madaukakin sarki yake cewa summa minene summa yatubuna min an qaribin sannan sai suka tuba wato kusa innamat tawbatu ala Allah abin sani kawai tuba a wurin Allah lillazina ya'maluna su'a ga waɗannan da suke aikata wato munanan aiki bi jahalatin da jahilci summa yatubuna an qaribin sai suka tuba nan kusa malume suka ce ai min qaribin ai min qabli wato intihai wato abin nan ajali shine kafin wato ajalin su ya kare mutuwa bata zo musu ba wato shine sai suka nemi wato suka tuba sai Allah ce to fa ulaika yatubullahu alaihi waɗannan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki yake karban tubar su shine yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance masani sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kasance wato mai hikima a ƙarƙashin wannan ayat sai Allah ce walaysatut tauba bata zama tuba ba lillazina ya'maluna sayi'a ga waɗannan da suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahdahumul maut har sai da mutuwa ta zake wa ɗayan su yaga tabbas duniya zai bari sannan kuma sai ya dinga cewa inni tubtu al'ana ni na tuba a yanzu sai Allah ya ce walallazina yamutuna wa hum kuffar waɗannan su ne suke mutuwa alhali suna kafirai inji Allah madaukakin sarki duk wanda sai da ajalinsa ya zo ƙarshe yake neman tuba to tubar sa ba za ta masa amfani ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yace inna Allah yaqbalu tawbata 'abdin ma lam yugarga lalle Allah madaukakin sarki yana karban tubar bawa ne matukar ajalinsa wato mi ransa bai zo wato ƙarshen wato makoshinsa ba duk wanda ransa ya zo ƙarshen makoshi yana nema zai fita dangi da abokanan arziki ba su isa su mai da wannan ran a lokacin ba a lokacin kuma zai yi nadama to nadamar ba za ta masa wato amfani ba sannan kuma tuba ba ta amfani a lokacin da wato rana ta fito ta mafadarta shi ma wannan idan mutum ya tuba Allah madaukakin sarki ba zai karba ba kamar yanda malume suke fassara fadin Allah madaukakin sarki yauma ya'ti ba'du ayati rabbik ranar da wani shashin ayoyin ubangijinka wato zai zo la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amalat min qabl ai la yanfa'u nafsan cewa ai imanin wata rai ba zai amfanar da ita ba lam takun amalat min qabl idan dai bata yi imani kafin wannan lokacin sai suke kaddara wannan gashi dai magana ne ta yi duk wanda bai yi imani ba sai da rana ta fito ta mafadarta ko yayi imani imanin ba zai yi amfani ba to haka suke yin kiyasi a kai duk wanda yake aikata kurakurai bai tuba ba sai da rana ta fito wato ta mafadarta shine aya yauma ya'ti ba'du ayati rabbik to wannan tubar wato ba za ta masa mi amfani ba shine min qab au kasabati imani ha kaira ko kuma ta aikata wani wato a iya wani abu wato a imanin ta wato na alkhair duk ba zai mata amfani ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yake cewa inna Allah yabsu yadahu bil layli liyatuba masi'an nahar wa yabsu yadahu bil layli bin nahar liyatuba masi'an layli hatta tadli ash-shamsu min magharibiha Allah madaukakin sarki yana shimfida hanayensa da daddare domin ya gafarta wa bayi abinda suka aikata wato da rana yana shimfida hanayensa kuma da rana domin ya gafarta wa bayi abinda suka aikata da daddare Allah madaukakin sarki ba zai daina aikata wannan aikin ba idan manzon Allah yace hatta tadli ash-shamsu min magharibiha asai rana wato ta fito daga ina wato mafadarta idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bamu arzikin wato tuba ya samu mutu mana Allah madaukakin sarki yana mai yadda da mu take cewa at-taubatu min mukaththiratuz dhunub wato tuba tana daga cikin ababan da suke kankarewa bawa wato zunubi ita ce wato tuba din sai ce walau azmat ko da zunubin ya girmama duk girman zunubi idan dai mutun ya tuba shikenan ai manzon Allah ya ce at-taubatu tajufu ma qabla cewa tuba tana kankara abin da yake mi gabaninta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahiya ibadatun azima sannan tuba iji ita shayka bintu Muhammad al-Qasim tace ita tuba ibada ce wacce take wato mai girma sa'ala hal al-anbiya wal mursaluna cewa annabawan Allah ma da mursalai su ma sun roki Allah madaukakin sarki tuba kama qala ta'ala an Musa alayhi salam kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da annabinsa annabi Musa alayhi salam da yake cewa subhanaka inni tubtu ilayka ko subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina sarki ya tabbata a gare ka idan annabi Musa yake fada wa Allah tubtu ilayka wato na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul muslimi awwalul mu'minina kuma ni ne wato farkon wato mu'mine idan annabi Musa alayhi salam sai ta ce wa amara Allahu biha ibadatul mu'minina sannan Allah madaukakin sarki ya umarci bayinsa mu'mine da yin tuba faqala yace wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna kutuba zuwa ga Allah ga baki ɗayan ku ya ku waɗanda kuke imani la'allakum tuflihuna wato tabbas za ku rabau sai ta ce wa ragaba fiha subhanahu faqala Allah madaukakin sarki ya faɗaitar akan tuba har ma Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allaha yuhibbut tawwabin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu yawan wato tuba wa wa'ada bitabdili wa minene wa ragaba fi minene bitabdili sayyiati man taba ila al-hasara sannan Allah madaukakin sarki yayi alƙawari shine wa wa'ada bitabdili wato da canja sayyiat wato munanan ayyukan man taba wanda ya tuba ila al-hasana zuwa ga kyawawa duk wanda ya tuba daga aikata zunubai da yake aikatawa to Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai canja masa wannan munanan su koma kyawawa da Allah madaukakin sarki yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa fa'minana fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasana sune wanda Allah madaukakin sarki yake canja munanan ayyukan su wato su koma mai kyawawa da Allah madaukakin sarki yake fadan sifofin ibadur rahman sai yace allazina la yad'una ma Allahi ilahan akar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yadhlun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yud'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yuqlid fihi muhana sai Allah ya ce min illa man taba sune waɗanda ba sa sanya wa Allah wato kishiya ba sa masa kariyar wato ba sa shirka shine la yad'una ma Allahi ilahan akar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq sannan ba sa kashe ran da Allah madaukakin sarki ya hana a kashe illa bil haqq wato sai da gaskiya wala yazununa sannan ba sa yin zina sai Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ko yayi shirka ko yayi kisan kai ko yayi zina yalqa asama zai haɗu da sakamakon wato aikin sa waɗansu malume suka ce asama kwari ne a cikin wutar jahannama za a jefa shi a cikin wani kwari wanda ake kiransa asama shine yalqa asama yuda'af lahu al'azab za a yi ta ninninka masa azaba a cikin wutar wa yuklif sannan zai dawwama a cikin wutar muhanan yana walakantacce idan Allah sai Allah ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amala salihan yayi aiki na kwarai to fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana sune waɗanda Allah madaukakin sarki yake canja munanan ayyukan su koma mai kyawawa malume suka ce a ranar tashin alkiyama idan bawa an jefo takaddu ya karbi takaddarsa ya karanta sai ya ga munanan ayyukansa ya gani su ga yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya karbi tubarsa idan zai dawo karo na biyu na karatu sai ga dukkanawan ayyukan Allah madaukakin sarki ya maida su sun koma miyan munana mu Allah madaukakin sarki ya maida su mi sun koma wato kyawawa waɗansu kuma suka ce tun a lokacin da ya tuba idan Allah madaukakin sarki ya sa aka goge sai a mayar masa kuma aikin alkhairi a maimakon mummuna din shine yubaddilullahu sayyi'atihim wato hasana Allah madaukakin sarki yana mayar musu da munanan ayyukan su su koma mai kyawawa ta ci gaba da cewa at-tawbatu huwa rujuu'in nafsi ila fai'idda'a tuba ita ce komawar rai zuwa ga inuwa wato ta da'ar Allah madaukakin sarki ma'an nadamati ala malis sayyi dare da yin nadama a bisa mummunan aiki da ya riga ya wuce mutum ya aikata mummunan aiki sai yayi nadama akan aikata wannan aiki din wa hiya ganimatun barida sannan ita tuba ita ce ganima wato rabauta barida wacce take mai sanyi aslaha ma baqiya min umrika kuma ita ce zaka kyautata abin da ya rage wato na rayuwarka idan mutum ya aikata munanan ayyuka a baya sai ya tuba sai Allah madaukakin sarki sai ya kyautata rayuwarsa da abin da ya tuba zuwa gare shi menene yughfaru laka ma qadimada sai kuma a gafarta maka abin da ya riga ya gabata wato na laifukanka tace fal tawbatu miladul jadid ita ba tuba miladun wato aifuwa ce jadid wanda yake wato sabuwa ba ana aifan bawa babu komi akan sa na zulubi ba to duk sa'irin da bawa ya aikata wani aiki sai ya tuba ya dawo kamar mi kamar mi kamar cewa babu wannan zulubin a kansa dan manzon Allah ya ce at-ta'ibu minaz zambi kama la zambala cewa mai tuba daga aikata zulubi kaman wanda babu zulubin ne a kansa Allahumma illa huququl akhari sai dai haƙoƙin wani amma dai in dai na Allah ne babu Allah ya riga ya yace shi yasa anan tace miladun jadid wato aifuwa ce sabuwa da an aike shi yana yarinta yanzu ya girma yayi kurakure ya tuba to Allah madaukakin sarki ya dawo da shi tamkar ranar da ya tumarsa ta aike shi sai ya ce wa yawmul ladhi yatubu bihi al-ma ranar da bawa yake tuba a cikin ta huwa khairul ayyami ita ce mafi alkhairun kwanakin umri wato rayuwa duk ranar da Allah ya azurta bawa da tuba wannan ranar ita ce mafi alkhairun rayuwarsa kamar yanda ita wato Shaika bintu Muhammad al-Qasim take fada wasa'atu lati yaftahu fiha Allah li 'abdihi bab at-tawba duk lokacin kuma da Allah madaukakin sarki ya buɗe wa bawansa kofar tuba wa yarhamuhu sannan Allah madaukakin sarki ya masa rahama biha da wannan tubar to afdalu sa'atil hayatihi ita ce mafi ficin lokutan wato rayuwar inda har Allah ya kaddara wa bawa bawa ya gane laifi yake ya tuba zuwa ga Allah sannan Allah ya karɓi tubarsa sannan Allah ya masa rahama to wannan lokacin da ya tuba zuwa ga Allah ita ce mafi ficin lokuta a rayuwarsa gabaki ɗayanta babu lokacin da tafi wannan kamar yanda wato take fada sai take cewa at-taubatu lalle wato ita tuba tasqalul qalba wato tana tafiyar da tsatsar wato zuciya wata jallihi mimma arada lahu min ad-darni sannan tana tsarkake ita zuciya din dan gane da abin da ya bujiro mata wato na datti min darnil qulubi wato daga dattuka wato na zukata saboda zuciya tana da mi datti sai ta ce mi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace innal abda lalle bawa idza aqada aqiyata duk lokacin da ya aikata wani laifi in bawan nan ya aikata to tuk tab tuk aminene sai take cewa aminene tukat tab aminene tuk tab fi qalbihi ko nuktat fi qalbihi nuktatu ana isa wato wani baki wato a cikin zuciyarsa sai a samu zuciyar sai a samu wani bakin fenti ko bakin wani abu wato sai a isa wato a cikin zuciya shine sauda wato bakin abu fa iza huwa naza'a idan ya cire daga wannan laifi wastagfara yene mi gafarar Allah ubangiji to wataba sannan ya tuba to suqila qalbahu sai a wanke masa wannan zuciya abinda aka isa na wannan bakin abun wato sai a wanke shi a wannan lokaci haka manzon Allah ya faɗa sai yace wa in ada idan kuma ya sake dawowa aikata wannan kurakuran to zida fiha in bai tuba ba kenan sai ya saki kuma komawa aikata wannan laifin to zida fiha sai a ƙara isa masa wannan bakin abun wato a cikin zuciyarsa ijiman zon Allah yace hatta ta'alu qalbahu har sai ya mamaye zuciyarsa wannan bakin abun da ake isawa yau yayi laifi an isa gobe yayi laifi an isa jibi yayi laifi an isa gabaki ɗaya waɗannan bakakan tantin ko bakakan tawoda sai ta mamaye zuciyarsa gabaki ɗaya ijiman zon Allah wa huwa mi rani wa huwa ranul ladhi zakara Allah ta'ala shine wannan murfin da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alqur'ani da yace kal bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubuna ai ma kanu yaksubuna abinda suke aikatawa na laifuka idan Allah madaukakin sarki rana ala qulubihim wato ya rike musu wato zukatansu saban laifi yau an yi gobe an yi jibi har zuciyar ta zamo baki an rufe ta da wannan wato ban sunanta an rufe da wannan bakin abu shine abinda manzon Allah ya faɗa sai take cewa qala ibnu zawji yana faɗa huququz zambi ala qalbi cewa aukuwan laifi wato a zuciya kawquid duhun ala saubi kaman aukuwar wato mai ne akan tufafi yanzu idan mai ya zuba akan tufafi ina zai bata tufafi to haka idan zunubi ya auku akan zuciya ita ma zuciyar wato za ta bace sai yace illam tu ajal gusulahu idan ba ai gaggawar wanke wannan man da ya zuba akan tufafi din ba to wa illa in tasaka to tufafin wato zai lalace to haka ita ma zuciya idan ba ai gaggawar wanke ta da duba ba ita ma zuciyar za ta mi tsaci kamar yanda manzon Allah ya faɗa cewa duk idan mutun ya aikata kabi'a kuskure ana isa masa wani bakin abu a cikin zuciyar idan ya ƙara a sake isawa har lokacin da wannan bakin abin wato zai mamaye wato zuciya sai ta tace wa shuruɗit tauba sharɗan tuba idan mutun zai tuba wahiya shine annadamu ala ma fata in nadama bisa abin da ya wuce mutun aikin da ya aikata na kurakure yayi kokari wato yayi nadama akan shine abu na farko wal ikra'u anil ma'siya sannan kuma daga ciruwa daga aikata wannan saban ba zai ce ai tunda dai an fara ba bara na karisa ba a'a daga lokacin ya gane abin laifi ne Allah madaukakin sarki ya azurta shi da fahimtar laifi ne to sai ya ciri daga aikata wannan sabo din wal azmu alla yaqud ila hadzal zam da kuma yin niyyar cewa ba zai koma zuwa ga aikata wannan azaban ba abadan wato har abada to idan mutun ya hada ne waɗannan abubuwa guda uku to yayi taubatun nasuha da malumin da Allah madaukakin sarki yake faɗa cikon na fudu shine ta ce wa in kana al mazluma idan kuma wani zalunci yayi ya zalunci wato wani ne ta ta'allaqu bi haqqil makhluq wacce take rataye da haƙin wato abin halitta ka akazi mali kaman rike masa kuɗi au mata'in ko wani kayan aikin sa Allah ya arro fartanyar sa bai mayar ba ko ya arbiran sa wato bai mayar ba wa nahuhi da makamancin sa to fa alaihi an yuraddahu alaihi to yana gare shi mayar masa wannan haƙin nasa wa yatahallalahu minhu ya warware wannan haƙin nasa wato da yake kansa to idan yayi haka shine tubar sa wato ta zama wato mi ingantacciyar wato tuba a babin wato musulmi har ma ɗaya daga cikin malamai ko take cewa anwa'u tauba wato anwa'u tauba nau'o'in tuba kamar yanda wato Ibnu Taymiyyah yake cewa at-tauba nau'ani wato tuba kashi biyu ne akwai wacce take wajiba tuba ta wajibi dole mutum ya tuba a wannan akwai kuma mustahabba tubar da take ita kuma wato ana san sai yace fal wajiba hiya taubatu min tarkil ma'amuri aw fi'lil mahzuri shine tuba ta wajibi shine mutun ya tuba dangane da barin aikin da yake ma'amur ne an umarce shi an ce yayi abu kaza bai aikata ba to wajibi ne ya tuba zuwa ga Allah saboda kin aikata wannan aikin da bai yi ba au tarkil ko kuma fi'lil mahzur ko kuma ya aikata abin da yake wato haramun ne shi ma wannan wajibi ne ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba akan waɗannan abubuwa guda biyu wajibi yanzu an ce ai a sallah sai bai yi sallah ba kuma sallah wajibi ce sai bai yi sallah ba to dole sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yanda malami suke faɗa a babin musali wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita da ganga mu dauka ya bar azhar ko la asar sai da rana ta fadi da gangan yana ta waɗansu hidimar sa a wajen waɗansu maliman cewa ko yayi ta Allah ko yayi ramu ko Allah madaukakin sarki baya su suka ce lokacin sallah wanda Allah ya sani wanda ya tabbata daga wurin manzon Allah lokuta uku ne na farko waqatul iktiyari ko waqatul minene mukuta shine lokaci zababbe lokaci na biyu shine waqatul daruri wanda bai samu yayi ta a farkon lokaci ba to in an jima zai iya yi na uku suka ce waqatul nasi aw an-na'im shine lokacin wanda ya manta ko kuma wanda ya bacci amma babu waqatul tarikis salati amda babu wani lokacin wanda ya bar sallah da gangan bashi da lokaci wanda bacci ya dauke shi ko ya manta bai samu yayi ba to a lokacin da yazo yana yin ta shine lokacin sallar a wajen sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nama anis salati aw nasiha falyusalliha mata zakaraha fa inna zalika waqtuha la kafaratu lahu illa zalika duk wanda ya manta bai yi sallah ba ko bacci ya dauke shi manzon Allah yace ya sallaci sallar dusailin da ya tuna wannan shine lokacin sallar shi a wajen sa yanzu mu dauka mutumin da bai yi manta bai yi sallar isha ba jiya ana ta fara ruwan nan sai yanzu ya tuna ce ta ashe jiya ban yi sallar isha ba shi ya tashi zai sallar isha, to shi yanzu lokacin sallar isha jiya a wurinsa shine yanzu, shi yayi ta a lokacinta saboda mi mantawa yayi. Amma wanda ya batta da gangan mu dauka ma ya batta da gangan bai tashi yin ta ba sai da alfijir ya fito, suka ce ko yayi Allah madaukakin sarki baya su daidai yayi da wanda yayi ta lokacinta bai. Yanzu dan mutum dan yana gaggawa kawai sai ya sallaci, ba a halin tafiya ba sai ya sallaci isha da mangariba yana mazaunin gida, Allah zai karbi isha? Me yasa ba zai karbe ta ba? Saboda lokacinta bai yi ba. Allah ya ce manzon sa aqimus salata irhin nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibun as-sayyi'a zalika zikra lil-zakirin. Aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl inna qur'ana ila ghasaqi al-layl wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajr kana li mashhuda. Yace inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban manquta. Allah madaukakin sarki ya sanya wa sallah lokaci. To yanzu wanda ya batta bai yi la'asar barana ta fadi da gangan mi ke kansa? Suka ce istighfar, sai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya ta tuba dangane da abin, saboda Allah ya umarce ta bai bi umarnin wa ba, Allah tuba da waɗansu ayyukan alkhairi musamman ma sallolin nafila waɗanda za su cike gurbin farillar a ranar tashin alkiyama. Idan aka ce ranar tashin alkiyama an auna sallar mutum sai aka ga tana da gibi, sai Allah ya ce a je a dubo sallolin nafilarsa, shin yana da nafila? In a ce eh akwai, sai a ce to a zo a cike gibi. To sai yayi wannan sallolin nafila da ya cike mi gibi. Allahumma illa a imma al-arba'a irin su Imam Abu Hanifa, irin su Imam Maliki da Imam Ahmad bin Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal sun tafi akan cewa mutumin da ya bar sallah da gangan zai iya ramawa, amma dai ya aikata laifi babba. Amma dai abin da malami suka fi faɗa cewa idan mutum ya bar sallah da gangan mi cewa babu ramukan sallah akan sa kawai sai dai istighfar. To tunda dai ma'mur ne abin da aka umarce shi sai bai aikata ba, sai kuma bai tuba ba zuwa ga Allah, to ya aikata babban laifi. Sannan kuma sai aka hana shi abu sai ya je ya aikata, to shi ma sai bai tuba zuwa ga Allah ba, shi ma ya aikata babban laifi. Tuba dangane da barin abin da aka yi umarni ko abu mun fahimta ko kuma aikata abin da aka hana, wato wajibi, wato shine abin da Ibn Taymiyyah wato yake so ya faɗa. Sai take cewa, sai ya ci gaba sai ya ce wa hadhihi wajibatun ala jami'il mukallafina, wannan wajibi ne akan dukkan waɗanda suke mukallafai. Duk wanda ya zama mukallafi ya kai shekara 15 dolensa idan ya bar abin da yake wajibi akan sa ya tuba zuwa ga Allah, idan ya aikata abin da yake haramun dolensa kuma ya tuba zuwa ga Allah. Sai ya ce kama amarahumullahu bizalika fi kitabihi, kaman yanda Allah madaukakin sarki ya umarce su da haka a cikin littafin sa, wa ala alsinati rusulihi abisa, kuma harshen harshinan wato wa manzannin sa a babin musali. To wato duba ce kuma mustahabba abin so. Sai ya ce hiya tawbatun an tarkil mustahabat, shine tuba akan barin ababan so. Abu ne wanda ana so mutum ya aikata shi sai bai samu wato ya aikata shi ba. Wa tarkil makaruhat, da kuma ko kuma wato ababan ki ko kuma fi'ilil makaruhat, abinda aka ce wato makaruhi. Yanzu menene mustahabi? Yanzu mu dauka mustahabi shine ma yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqibu tariku, shine wanda ya aikata shi yana da lada, wanda ya bar shi ba za a masa hukuma ba. Yanzu mu dauka waɗannan sunanin rawati, ai mustahabi ne ana so mutum ya yi idan yana da lada. Azumin Alhamis da Litinin mustahabi ne idan yayi shi yana da lada, mun dauka mun fahimci wannan. To sai bai yi ba, to ana so su din ma ya tuba. Tubar amma ba dole bane ba, mustahabi ne idan ya tuba. Ko kuma ya aikata abin da yake makaruhat ne. Menene makaruhi a wajen malaman usulul fiqi? Shine ma yusabu fa'ilu tarikuhu intisalan wala yu'aqibu fa'iluhu, shine wanda ya aikata wanda ya bar shi za a bashi lada, wanda ya aikata shi kuma ba za a masa hukuma ba. Yanzu a ce shari'a ta ce kada ka aikata abu kaza, amma ba a tanadi hukuma ga wanda ya aikata shi ba, to barinsa makaruhi ne idan mutum ya bar shi yana da lada. Yanzu manzon Allah ya ce la yamshi ahadukum fi na'lin wahid, kada ɗayan ku ya yadda ya tafiya a cikin takalmi guda ɗaya. Kenan kun ga ai manzon Allah ya hana. To menene sakamako ko azaba da aka tanada wa mutumin da ya yi tafiya da takalmi guda ɗaya? Babu a lahir. Kenan nahayun karaha ne ba nahayun tahrim ba, hani ne na karhanci. idan mutum bai yi tafiya da takalmi guda ɗaya ba, takalminsa ya tsinke sai ya cire su duka biyu sai ya rige a hannunsa, wannan da bai yi tafiya da takalmi guda ɗaya ba za a bashi lada. Mun fahimci wannan? Idan ya yi kuma ba za a kama shi a lahira ba don ya sami. Mun fahimta? Ko kuma manzon Allah ya ce la yashrabanna ahadukum al-ma'a wa huwa qa'im, kada ɗayanku ya yadda ya sha ruwa a tsaye. Manzon Allah ya hana. To yanzu wanda ya sha ruwa a tsaye ni aka tanada masa a uba a lahira, yana da laifi? Ba shi da laifi. To halin na karaha. To idan mutum bai bar irin waɗannan makaruhatin ba sai yana aikata su, shi ma to mustahabi ne ya tuba zuwa ga Allah, ba wajibi bane. Shine yana daga cikin abin da yake wato tuba wacce take mustahabi ne, shine mutum ya aminane ne ya bar abin da yake mustahabat ne, ko kuma ya aikata abin da yake wato makaruhat ne, wato ababul musali. Sai Ibn Taymiya ce fa manik tasara ala tawbatul ula, duk wanda ya takaita akan tuba ta farko akan abin da yake wajibai ko abin da yake haramu, shi akan su kawai yake tuba. Abin da yake na wajibi in bai aikata ba ya tuba zuwa ga Allah, ko idan ya aikata haramun ya tuba zuwa ga Allah. Sai ya ce kana min abrarul muqtasidina, yana daga cikin masu da'a amma ɗan tsaka-tsakiya, shi bai kai gayar ɗan gaba-gaba ba. Mu fahimta? Saboda shi ya takaita ami a tawbatul wajiba, kawai abin da na farilla in bai aikata ba zai tuba, in ya aikata haramun wato zai tuba. To wannan yana daga cikin dai masu da'a amma ɗan tsaka-tsakiya. Sai ya ce wa man taba tawbataini, amma duk wanda yake tuba tuba a abubuwa guda biyu, tawbatul wajiba da tuba da tawbatul wato mustahabba. Wacce ce wajiba? Shine wacce ya tuba dan bai aikata abin da yake wajibi ba, ko ya tuba saboda ya aikata haramu. Mun fahimta ko? Ko kuma ya aikata wato ya tuba zuwa ga aikata ban sunansa wato mustahabi, shine bai aikata sallar abin nan mu dauka abin da yake nafiloli ba, sai ya tuba tuka tubobi guda biyun nan saboda bai yi waɗannan abubuwan ba. To sai Ibn Taymiya sai ya kada baki, sai ya faɗe yake faɗa a cewa ya tuba guda biyun nan, sai ya ce minas sabiqina almuqarrabina, yana daga cikin ƴan gaba-gaba makusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ya takaita a tuba guda ɗaya na wajibai, shi dai yana daga cikin masu da'a amma ƴan tsaka-tsakiya. Amma wanda yake tuba daga waɗannan abubuwa guda biyu, shi kuma yana daga cikin mi as-sabiqina al-muqarrabina, ƴan gaba-gaba sannan kuma makusanta zuwa ga Allah. Sai ya ce wa man lam ya'ti bil ula, amma duk wanda bai zo da tuba ta farkon can ba, idan ya bar wajibi baya tuba zuwa ga Allah, idan ya aikata sako baya tuba zuwa ga Allah. Sai ya ce to kana minaz zalimina, ya zamo daga cikin azzalime, in ma kafirina, ko ya zamo daga cikin wato kafirai, in ma mi fasikina, ko ya zamo daga cikin wato fasikai. Haka Ibn Taymiya ya faɗa. Duk wanda ba a samu waɗannan tuba ta farko a wajensa ba, idan ya bar abin da yake wajibi a kansa baya tuba, idan ya aikata ababin da suke munana ne baya tuba. To Ibn Taymiya ya ce ba zai fita daga cikin waɗannan mutane guda uku ba. Na ɗaya, ko ya samu kansa daga cikin abin nan ban sunansa azzalimai, ko ya samu kansa daga cikin kafirai, ko ya samu kansa daga cikin mi fasikai. Haka Ibn Taymiya ya faɗa. Mun fahimci wannan magana ne? Yawa, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu ikon wato tuba. Take cewa ya tubu, yace wa babu tawbatu maftuhu, babu kuma kofar tuba maftuhun wato a buɗe take. Wa man ruzika tawbatan, duk wanda aka azurta shi wato da tuba wato mi a buɗe take. Wa man ruzika tawbatan, duk wanda aka azurta shi wato da tuba, lam yuhram alqubul, to ba za a haramta masa karɓan tubar ba. Fa man laqiya Allah ta'iban, duk wanda ya riki ya haɗu da Allah yana mai tuba, tawbatan nasuhan, tuba wacce take ingantacce, lam yu'azzibhu subhanahu mimma taba minhu, Allah madaukakin sarki ba zai taba masa azaba ba dangane da abin da ya tuba a kansa. Ya aikata laifi ya tuba, kuma Allah madaukakin sarki ya kama shi da laifin a lahira ya azabtar da shi, ba aikin Allah bane ba. Shi Allah baya riko, in ya yafe ya riga ya ni ya yafe, ba kaman dan adam bane ba. Yace ya yafe, ai yace ai rannan ma ai kamun kaza, rannan ma kamun kaza, rannan ma kamun kaza, to ina yafiyar take? Babu yafiyar. In dai mutun ya riga ya yace shikenan, ya riga ya mi ya wuce. Yanzu mun faɗi sifofin ƴan aljanna da Allah ya faɗa, wal kazimina algayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinina, sune waɗanda suke haɗiye fishi idan an musu laifi, والعافين عن الناس كما سونه suke yi wa mutane rangwame sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muslimina lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa lokacin da Mus'ab ibn Usasa ya yawo da cewa Aisha ta yi zina a garin Madina alhali Mus'ab ibn Usasa dan uwan Abu Bakar Siddiq ne ayyan ummomi suke da Abu Bakar Siddiq a gidan Abu Bakar Siddiq yake shi yake daukan kafala din sa da wayniyarsa da Allah ya wanke Aisha cewa ba ta wannan zinan ba sai Abu Bakar Siddiq ya ce na rantsu da Allah ba dan sake taimakawa Mus'ab ba tunda dai baya ganin abin da nake masa har yake yawo cewa iyata ta riga ta yi zina alhali ba ta zina ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah ya fada wa Abu Bakar Siddiq wala ya'til ulul fadl minkum wasa'a ayyutu ulul qurba walmin walmasakin walmujahidin fi sabilillah walyafu walyasru ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce waɗannan ma'abuta falala da wadata daga cikin ku wala ya'til kada su dinga rantsuwa ayyutu mi an ce wala ya'til ulul fadl minkum wasa'a ayyutu mi ulul qurba cewa ba za su dinga bawa wato ƴan uwansu ba ba za su na taimaka wa ƴan uwansu ba dan ƴan uwansu sun musulunci Allah ya ce kada su wannan rantsuwa din da Allah madaukakin sarki wal masakin sannan kada su ce ba za su taimaka wa miskine ba dan su yi musulunci Allah madaukakin sarki ya ce wal mujahidin fi sabili wal muhajirin fi sabilillah da waɗanda kuma suka yi hijira domin Allah madaukakin sarki saboda Mus'ab duk ya hada waɗannan abubuwa guda sai Allah ya ce wal ya'fu to su dinga yin mana rangwame mana wal yasru su dinga kauda kai mana idan Allah sai Allah ya ce ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba kwa so Allah madaukakin sarki yayi mi ya gafarta mu to ba dabi'a ce ta Allah ba cewa bayan mutun ya tuba kuma Allah madaukakin sarki ya kama shi tace kama qala sallallahu alaihi wasallam kama yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada atta ibn minazzal kama la zambala me neman tuba ko me tuba dangane da laifuffukan da yake aikatawa kama la zambala ko kama ma bai aikata zunubin bane ba yawa sai tace wa afdalut tauba amma mafificin tauba tuba a ajaluha shine wanda aka gaggauta ba tubar da ta fuffalala shine mutun yana aikata laifi sai ya tuna cewa laifi ya aikata to atake sai ya tuba ga Allah shine wallazina izafa alul fahisha ta'uzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim waman yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu suna tuna girman Allah nan take kuma sai su tuba to shine ana so gaggauta wato tuba shine kamar qala ta'ala kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa innamat tawbatu ala Allah abin sani kawai tuba a wurin Allah lillazina ya'maluna su'a ga waɗannan da suke aikata munanan ayyuka bi jahalatin wato da jahilci la'alla bi su yi tsammanin cewa wannan abun wato haramun bane ba sai suka je suka aikata shi summa yatubuna min qaribin sannan sai suka tuba nan kusa to sai Allah ya ce fa ulaika yatubullahu alaihim waɗannan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki wato yake karban mi wato yake karban tubar su wato subhanahu wa ta'ala su ne sai tace wa akmalu fi haqqit ta'ib abin da yafi a wajen haƙin wato mai tuba abin da ake so a wajen shine yusahabu an yusalli rak'atai kai baran saboda abin yana da abin da in zo karatun ku sai ni saboda ana so wani mutumin da zai tuba kafin ya tuba ya dani waɗansu ayyuka na alkhairi dan ya samu tubar sa ta dan ƙara samun gindin zama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki da ya takawo sallah guda biyar zai iya yin sallah wanda ake karanta salatu tauba minan salatu tauba abu ne biyu kuma ta kawo wato sadaka ana so ya gabatar da sadaka don Allah madaukakin sarki ya karbi wato tubar ta in mun zo karatun gaba za mu dora insha Allah a kai tuwa da ina ga kamar lokaci yayi abinda muka karanta daidai muna roƙon sa subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon sa kuma ya yi mana sannan kuma ya yi mana zulubanmu wanda muka aikata akan sani da wanda muka aikata a rashin sani kullum kuma mu saburin cewa Allah madaukakin sarki kariya bar harshen mu wato ba tare da neman gafarar ubangiji ba kamar yanda mun yi ta karanta nafsi a yanzu cewa wanda yake tuba ba laifi bane ba kuskure rashin tuba shine ni wato shine kuskure ka to daman a dabi'a da Allah ya halicci dan adam ya yi shi wato ne ni yasa manzon Allah ya ce kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwab dukan ku masu kurakure ne amma mafiya alkhairin masu kurakuren cikin ku sune masu yawan tuba to muna roƙon sa subhanahu wataala ya azurta mu da yawan tuba ba dare ba rana cikin dare da dare da rana da kowane lokaci yasa harcin mu yana komawa zuwa ga Allah muna neman yafiyar wato zunubanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi cewa ga muna mabambanta cewa kowa yana da irin bukatunsa a wurin Allah madaukakin sarki Allah ya biya masa in alkhairi ne in ba alkhairi bane ba kuma Allah madaukakin sarki ya canja mana da abin da yake wato shine mafi alkhairi ya yafe mana zunubanmu ya sa aljanna ta zama mu koma gare mu ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da kakanninmu ya sadar da mu da su a aljanna gabaki daya duk wani abin nan ba sunan sa shiri da ake yi akan mu na makirce ko abin da ya kama da haka a kasar mu da musulmai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya magance mana muna roƙon sa subhanahu wataala ya ba mu damana mai albarka ya sa abin da muka shuka rabanmu ne ya sanya mana kuma albarka wato a cikin sa اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.